So, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد باين هكا والسلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah madaukin sarki yau litinin 17 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1443 wanda yazo daidai da 22 ga watan 11 shekara 2021 miladiya zan mu ci gaba cikin karatu wannan littafi na mai albarka shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kamar yadda muka yi bayani can baya tunda mun tsaya da karatun Rijalul Isnad abinda zan mu dan taba minti 10 ko makamantan haka shine bayani akan Al-Imam Al-Bukhari abinda ya shafi Al-Imam Al-Bukhari da littafin shi dan saboda sanin wasu abubuwa da suka shafi shi karan kanshi musamman ma littafin nashi wanda yana da asrar da dama wanda in ba karanta wannan abubuwan ba zai kasance ana cikin gumudi dangance da su muna cikin bayani satin da ya wuce akan kwari na harda da ilimi da Allah madaukin sarki ya ba Al-Imam Al-Bukhari ci gaba sai Al-Imam Al-Qastallani a cikin littafin shi Irshadus Sari ya ci gaba da cewa kana ahlul ma'rifa yaguduna khalfahu fi talabil hadith wa huwa shabun hatta yagudubuhu ala nafsihi wa yirsuhu fi ba'd ad-dariq malamai na hadisi a lokacin Al-Imam Al-Bukhari sun kasance suna bin bayan shi tun yana dan sarmayi suna ta bin shi suna lallaba shi ya zama ya rika ba su hadisi ko cikin hanya Al-Imam Al-Bukhari ya zamana yana bada hadisi daga mutanen da su zamana saurari dubunnai ne cikin manyan malamai kuma wanda kowa malamin hadisi ne wa qala Muhammad ibn Abi Hatim yake cewa naji Sulaiman ibn Mujahid yana cewa na kasance wajen Muhammad ibn Salam al-Bikandi babban malamin hadisi ne fa qala li sai yace mini lauji ita kabul da kahin wannan zawwata ka kazo ma'ana da tun da zaka zo nan la ra'aita sabiyan ya hafazu 70 alif hadis da kaga yaro karami wanda ya harda ce hadisi 70 qala fa kharaju fi talabihi sai na huta neman wannan yaron da yake wada sai na gamu da shi nake ce mishi kai ne wanda malam al-Imam al-Bikandi yake ce mini ka harda ce hadisi 70 yace eh haka ne kuma sama da haka ma yace kuma babu hadisin da zan baka sai ya kasance daga sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su dukkan su kowanne na san su na san shekarun rusu su na san shekarun aihuwa su na san inda suka zamana ba sani ba kawai na jin sunan su kuma yace babu wani hadisi da zan rawaito daga tabi'i ko sahabi sai ya kasance na san asalin wannan hadisin ina hardace da shi kuma na san zuwa ga wace mas'ala yake koma cikin littafin Allah da sunnan ma'aiki ibnu adi yake cewa Muhammad ibn Ahmad al-Qausi ya bani labari yace yaji Muhammad ibn Hamdawaihi yana cewa yaji Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari al-Imam al-Bukhari kenan yana cewa hafiztu 100,000 hadisin sahih wa ahfaz 200,000 hadisin ghairu sahih ina hardace da hadisi 100,000 sahihai kuma ina hardace da hadisi 200,000 wanda ba sahihai ba malamai suka ce bi jama'i turuq hada hanyoyin su ga baki daya saboda hanya da ta saba wajen malaman hadisi bi ake daukan shi koda matani guda ne wa qala yake cewa akhrajtu hadhal kitab na hudda wannan littafi na waina nahin al-jami'u sahih na hau 600,000 hadis a cikin daidai gurgurdan hadisi 600 ne yake tacewa har ya hudda wannan al-jami'u sahih 600 yan uwa muka kwatanta da nayi kiyasin su daidai 85 kin wannan littafin na hannunmu 85 kin littafin kuma dukkan su a hardace yake da su a cikin su ne ya rauraye yahudu wannan al-jami'u sahih wa qala yake cewa na shiga garin balkhu suka tambaye ni game da in yi musu shibta imla'i na hadisi li kullu minhum kowanne daga cikin su nan mushi shibta hadisi 1000 kuma daga shehi 1000 daga malaman hadisi 1000 wannan al-Imam al-Bukhari ke ne ce amma abin da ya shafi yawan binciken al-Imam al-Bukhari wajen ilalul hadis yan uwa abin da zai kamata mu sani dukkan wani abin da yake cikin ilimi na hadisi babu wanda yake wahala kama ilmu ilalul hadis ma'rifatu ilalul hadis dan saboda shi bincike ne akan akhda'us siqat malamai magabata na kirki kamar su shu'uba da makamantansu wanda aya ne wajen harda amma kuma bibiya da binciken ina suka yi kuskure wannan shine ilmun ilalul hadis amfanin shi kenan to al-Imam al-Bukhari jagora ne a cikin wannan dangance da ilmul ilal da sau suna cewa la ya takallamu fihi illa jahabi zaminan nuqat ba wanda isai magana a cikin ilmun ilalul hadis sai jahabi kamar su ibnu abi hatim yana da ilalul hadis al-Imam Daraqutni yana da ilalul hadis yake cewa fa kadara wina mun yi ruwaya dangance da ilmun ilalul hadis daga al-Imam al-Bukhari yace al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj yana cewa da ani uqabbil urjalika ya ustazul ustazin wa sayyidul muhaddisin wa tabibul hadisi fi ilalihi al-Imam Muslim dalibin shi ne kamar yadda muka sani yana ce mishi barni isin bacci kafa ka ya kai shugaban malaman malamai kuma shugaban masu hadisi malamin likitan hadisi cikin illa shi da sanin ingancin shi al-Imam Tirmidhi yake cewa lam ara ahadan bil iraqi wala bi khurasan fi ma'rifati al-ilal wa at-tarikh wa ma'rifati al-asanid a'lamu min Muhammad ibn Isma'il shi ma Tirmidhi in muka san kima wanda suke fadin magana eh mu san kima Bukhari shi kansa al-Imam Tirmidhi da yake magana shi ma jagora ne yayi huce wajen ilimin ilalul hadis aqulu tahi gura yake cewa ilalul Tirmidhi wanda Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali ya mishi sharhi to wannan al-Imam Tirmidhi shi ma yake bayyana yana cikin littafin da yake bayyana ilimin da Allah madaukin sarki ya ba al-Imam Tirmidhi to a wannan fannin Imam al-Imam Tirmidhi yake cewa a garin Iraki ko Khurasana ban taba ganin wani malami ba da ya san ilalin hadisi da tarihi da ma'rifatul asanid wanda yake Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari Muhammad ibn Abi Hatim yake cewa naji Sulaim ibn Mujahid yana cewa Abul Azhar yana cewa na kasance a garin Samarkanda shekara ta 400 muna daga cikin wanda suke neman hadisi fajtama usabatu ayyamu ahabbu mugalatu Muhammad ibn Isma'il sai suka hadu malaman hadisi aka hadu na ko ina suna aka hada su da neman su samu kuskuren al-Imam al-Bukhari cikin ilimin hadisi fa adkhalu isnadish sham fi isnadil iraq sai suka sa isnadin sham su dauko shi sa cikin isnadin iraq isnadin iraq su dauko su sa cikin isnadish sham cikin isnadin yaman su dauko su sa isnadi na makka yace amma ba su samu dama ko dai ba su samu koda dai kuskure daidai da kwaya zarra a cikin sanadi akan al-Imam al-Bukhari Allah ji kanshi da gafara Ahmad yake cewa naji jama'a da dama daga cikin malamai Ahmad ibn Adi suna bada labarin cewa al-Imam al-Bukhari ya gabato Baghdad wanda dai kissa wadda take shahararra wanda malaman hadisi suka hadu mutum 10 suka hada mishi hadisai 100 kowane har da ce 10 da kuskure wancan sanadin wancan hadisin ya jo nama wancan sanadin wancan ya jo nama wancan dukkan suka tashi su jarraba shi su ce in ya ka kare hadisan ka 10 kai duk in ya hadu dai yace ban sani ba din ya hadu dai yace ban sani ba har sai ya kare hadisan shi 10 na bi ma ya tashi haka na uku ma har sai gama da gaba daya suke ganin sun yi nasara akan al-Imam al-Bukhari suke cewa shine wannan ake cewa Bukhari mai ilimin hadisi gashi duka hadisan da muka zano ko dai bai sani ba ya tashi dukan su dai bayan dai ba su amsa kuma da gangan suka yi haka nan saboda jarraba sun cakuda kura kuma wannan cewa ban san shi ba makin shi kanshi kwarewa ce a cikin ilimin hadisi da wannan sanadin da ka kawo shi a haka ban san shi ba hadisi bane abin da yake nihi kenan ba wai ban san shi ba kwata kwata ya tashi ya ce na farko hadisan da ka kawo na farko ka kashi daga wani daga wani daga wani to wannan sanadin ba nashi bane sanadin hadisi na biyu ne ka doka ka kawo mishi shine daidai na uku haka nan kowanne ba su amsa hadisin nan 100 sai da mai da sayar da shi malamai suke cewa babban abin da zai zama na abin mamaki ga al-Imam al-Bukhari ba wai maido sanadin hadisan ba a kurakuran da suke na da gangan su ma a wannan zaman ya ji su kuma har ya hardace su dai bayan daya inda a ce da ka hodi ne zai ce maka a kai kuskure kaza ne kaza ne yana da sauki to amma 10 ka yi ka kare su wance kare 10 shi wance kare 10 shi kuma duka kun cacca kuda sai ka kare da kuma komo kan kai ce na farko hadisin wani ne ka daga wani daga wani daga wani ka kawo shi kuma ka jirki tashi ka kashi daga wani malamai suka ce har da ce kurakuran nasu shine ma yake nuna baiwa ga al-Imam al-Bukhari Hafiz Ibn Ahmad al-Amudawi yake cewa naga al-Imam al-Bukhari cikin sallar janaiza sun tayi makabarta Muhammad ibn Zuhuli yana tambaye shi game da al-asma da ilmul ilal Bukhari yana wucewa cikin su yadda kasa yana karanta qul huwallahu ilmin wancan wanda muke fadi mafi wahala ilimi as'abul ulum mafi wahala ilimi shine ilmu na ilalul hadis shi yasa wallafa wallafan shi ma basu da yawa to al-Imam al-Bukhari al-Imam Zuhuli wanda ya san shi babban malami ne na hadisi kuma malamin Bukhari ne a cikin wannan littafin nashi zamu ga inda yake ruwaya ma daga al-Imam az-Zuhuli hadisai da dama, amma kuma al-Imam al-Bukhari gashi yana tsaye malamin nashi yana tambaye shi akan wasu ilalin na hadis da wasu sha'anin wasu isnadi, yace yana gaggyara musu shi yadda kasan yana karanta qul huwallahu. Kuma al-Imam az-Zuhuli yana daga cikin wanda sun samu matsala tsakanin su da al-Imam al-Bukhari, matsala wadda ta kai har ita ce sababin al-Imam al-Bukhari ya bar garin. Amma kuma duk da wannan al-Imam al-Bukhari matsala ce wadda take faruwa tsakanin malamai, wanda idan dai su in ta faru ba kokarin gaba suke sa ta ba ko kiyayya ko makamancin haka. Amma al-Imam al-Bukhari da rashin jituwa da suke da al-Imam az-Zuhuli ya zo dan adalci a cikin littafin shi al-Jami'u Sahih, zai huddo hadisin shi yace daga wane bamu daga wane bamu bai da makiyi kamar shi, amma kuma yake huddo ruwaya da gare shi yace wannan hadisin daga wane daga wane. Abu ɗaya da yake yi bayyana saba shi da sunan shi, in ya ambaci sunan shi sai ya nasaba shi zuwa ga kakan shi na biyu ko na uku. Wannan ita ce iya kauracewar da zai iya mishi, kamar yadda Aisha take cewa radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam la ahjuru illa smak, in ina maka gaba ba abinda nake kauracewa sai wajen rantsuwa in kaurace ma sunanka. In suna shiri da annabi tace wa rabbu muhammad, in kuma basu shiri tace wa rabbu ibrahim, shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye ta yace mata ni ina gane lokacin da zai kasance muna shiri da ke ko ban mu shiri da ke, in kina muna shiri da ke a rantsuwa zake rika cewa wa rabbu muhammad, in kuma bun mu shiri da ke kaga cewa rabbi ibrahim annabi ibrahim, sai ta ce eh ya ma'aikin Allah dan ban da iya kaurace ma komai sai sunanka kawai, ba gaba ta mishi ba ta rika tarnuka mishi fuska. Yau al-Imam al-Bukhari haka nan yi ma al-Imam az-Zuhuli, ya kaurace ma sunan shi amma kuma hadisai ya huddo daga gare shi, wanda shine sababin da ya bar garin ya huta ya je tahiyyar da wannan ita zamana ta ajalin shi. Wannan matsala ce ba karama ba wadda aka yi ta tashin hankali da hukumomi da waye ne a ƙarshe al-Imam al-Bukhari saboda mujabud da'awa ne daga hannu yace ya Allah duniyar nan ta ishe ni ka karbi rayuwata, ya huto daga garin yayi taki goma kawai ya duka aka ga shikenan ya rusu, ana gobe sallah ta azumi, kuma ijabatu da'awa ya same ta ne daga ma'aihiyeshi ma mujabud tana cikin mujabud da'awa wanda Allah madaukin sarki yana karba addu'a su sai dai musu daga hannunsa ba. Shi kanshi Bukharin ya ci albarkacin ta ya makarce yana yaro karami tana daga hannu tace ya Allah kamar doma dana idan shi, ana tashi da sahi ras Imam al-Bukhari ya koma idan shi rasiki, dan saboda ai mun gani ma'aihin shi ma ya ce ko udurhami na shubha ban bari ba a cikin wannan kudin, kenan kaga ya taso ne cikin gida na tarbiyya, gida mai tsarki, gida na kirki. Yawa inda zan mu tashi shine cikin kitabul iman, muna cikin kitabu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka kitabul iman a babu na 18, babu na 18 inda al-Imam al-Bukhari Allah ji kanshi yake cewa babu man qala innal imana huwa al-amal, baban dake bayanin wanda yace imani shine aiki kawai li qaulillahi ta'ala, da saboda fadar Allah madaukin sarki wa tilkal jannatu allati urustumuha bima kuntum ta'malun, wannan ita ce aljannar da aka gadan muku dan saboda abinda kuke aikatawa. Wa qala iddatu min ahli al-ilm, jama'a da dama daga cikin malamai suka ce duka wannan cikin baban ne, yace fa rabbika lanas'alannahum ajma'in, ina rantsuwa da ubangijin ka Muhammad sai mun tambaye su gabaki ɗayan su amma kanu ya amalun gami da abinda suke aikatawa. Wa an qaulu la ilaha illallah suke ce shine gami malamai da dama na tafsiri kamar yadda zan mu gansu sun ce la nas'al amma kanu ya amalun shine la ilaha illallah, nan sai Allah ya ambace ta da al-amal, alhali kuma tana ga cikin imani, yace ni misli haza fali amalul amilun, dan saboda haka ne masu aiki su yi aiki, kenan nan abinda al-Imam al-Bukhari ya kulla wannan baban yake nihi yana so yace mana al-amal yana zawwa da ma'ana imani, kuma al-amal yana zawwa da ma'ana aiki, kuma yana zawwa da ma'ana aiki da imanin gaba daya, duka wannan ayoyin da ya zano haka suke nuni, wata ta nuna umumi wata ta nuna khususi tun a cikin baban abinda yake nihi kenan. Malaman da yace da dama daga cikin malamai sun faɗa cewa amma kanu amalu ne tace la ilaha illallah za a tambaye mutane akan ta, yace jama'a da dama daga cikin su akwai Anas dan Malik wanda an rawaito hadisin shi marfu'i, Tirmidhi ya rawaito shi da dangane shi yana da rauni, cikin su akwai Ibn Umar wanda hadisin shi an rawaito cikin tafsiri na al-Imam at-Tabari, da addu'a na ta al-Imam littafin addu'a na al-Imam Tabarani yana da littafi yake cewa addu'a daga cikin su kuma akwai Mujahir shi kuma wanda an rawaito wannan kinshi hadisin shi a cikin musannaf na Abdurrazzaq As-Sana'ani rahimahullahu ta'ala wannan shine abin da Imam Bukhari yake nihin cewa la ilaha illallah ake nihi amma kanu ya amun kenan nan ga imani an kira shi da aiki kenan yana nihin wannan baban zai bayyana haka hadisi na 26 yake cewa haddathana Ahmad ibn Yunus wa Musa ibn Isma'il qala kenan wannan anan gurin al-Imam al-Bukhari mutum bi ne ya hada Ahmad ibn Yunus ya bashi wannan hadisin Musa ibn Isma'il ya bashi wannan hadisin kenan nan gurin al-Imam al-Bukhari daga malamai bi ya amsu kuma Ahmad kin da Musa duka sun rawaito shi daga Ibrahim ibn Sa'id Ibrahim ibn Sa'id kenan daga wajen al-Imam al-Bukhari reshe bi aka samu ana rabuwa daga reshi kuma sai hanyar taggame sai tahi da ita wannan daga cikin hikima al-Imam al-Bukhari sana al-hadisiya wanda yake ake yaba mishi da ita kala yana cewa haddathana ibn Shihab inda babu hikima da hadisin Ahmad ibn Yunus zai kawo daban kuma ya kawo hadisin Musa ibn Isma'il daban to amma saboda hikima sai musu reshe biyu da ya gamo su duka ya huddo su dai tunda dai matanin daya ne kuma hanyar daya ce daga Sa'id ibn al-Musayyab daga Abi Huraira Allah ji kanshi Allah rada shi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah mai tsira da amincin Allah su'ila an tambaye shi ayyul amali afdal cikin ayyuka wanne yahi kala sai annabi ya ce imanun billahi wa rasulihi imani da Allah da manzan shi kila summa maza aka ce mishi sannan sai mi kala sai ya ce al-jihadu fi sabilillah jihadi a tafarkin Allah kila summa maza aka ce mishi sannan sai mi kala sai ya ce hajjun mabrur hajji wanda take karbabba ta hajji wanda Allah ya karba ta wannan shine hadisin da 26 wanda Imam al-Bukhari ya huddo shi a guri biyu wannan shine na farko malamai sun yi bayani akan cewa idan muka lura nan gurin da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amalu afdalu ta imanun billahi wa rasulihi imanun gashi kun ga da nakira babu ma'arifa bai ce ba al-imanu billah kuma sai zo jihadi yace al-jihadu fi sabilillah kuma a haji sai yace hajjun mabrur to menene dalilin kawo al-jihad da ma'arifa su kuma wa'ancan guda biyun babu ma'arifa aka kawo su da wannan nakira babu alif wallam malamai sun yi ta bada amsoshi da dama amma al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar abinda yace a ƙarshe kawai huwa min tasarrufur ruwat tasarrufi ne na masu ruwaya wani ya sa ma'arifa wani ya kisawa amma daga can asalin abin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam duka da abu ɗaya ya faɗe su kenan wannan ya nasaba kuskure ne zuwa ga marawaita ba al-Imam al-Bukhari wa marawaita daga wannan hadisin tun can asalin shi yake cewa a cikin nan gurin hadisin gashi mun gani bayan imani jihadi aka ambata bayan imani aka fahimci jihadi a cikin hadisin Abizar nafsun tambaye kuma sai aka ambaci haji bayan shi kuma aka ambaci itiki fi sabilillah en tabawa cikin hadisin Ibn Mas'ud kuma sai aka fara da sallah aka kawo birrul walidain sannan aka faɗi jihadi a cikin hadisin da ya gabata kuma aka ambaci salamatul yadi wal lisan mutun ya kubdar man salimal muslim min lisanihi wa yadihi kuma shi ma tambaye duka siga tambaye ɗaya ce malamai sai suka ce sabanin wannan tambayoyin a ce wannan ya ce cikin musulunci wane yahi wannan ya ce wani aiki yahi kuma sai annabi ya ba su amsoshi daban-daban ba amsa ɗaya ba kuma tambaya ɗaya suka ce yana kiyayewa ne ga halin masu tambayar wannan in ya tambaya sai a ce mishi mafifici ne kaza ma'ana dangane da kai wannan in mawadaci ne ya tambaya sai a ce mishi ciyarwa fi sabilillahi kenan yana nihi dangane da kai wannan kuma ana ga wani rago ne a ce mishi jihadun fi sabilillah dangane da kai kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye halayen masu tambaya ne ba tubka da warwara ba ce yake wannan shine hadisi ɗaya da yake cikin wannan babi babi na 19 yace babu idza lam yakun al-islamu ala al-haqiqa baban da ke bayanin idan musulunci bai kasance ba akan haqiqa wa kana al-istislam ya kasance akan miƙa wuya ne aw al-khawfi min al-qatl ko kuma tsoron kisa li qaulillahi ta'ala kama yadda Allah yana cewa qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna qauyawa suka ce mun yi imani ka ce musu mu yi imani ba kun miƙa wuya dai kenan nan ya bambance tsakanin imani da islam fa iza kana ala al-haqiqa fa huwa ala qauli jalla wa ala idan ya kasance musulunci akan haqiqa yake to shine hudar Allah madaukin sarki inna dina inda lillahi al-islam addini a wajen Allah shine musulunci idan wannan al-Imam al-Bukhari yana so ya kawo cewa akwai bambanci kanin al-Islam wal iman hadisin da zai kawo kenan hadisi na 27 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Abu al-Yaman kunga Abu al-Yaman mun ganshi can baya shine al-Hakim ibn Nafi kala yake cewa akhbarana Shu'aib an az-Zuhri Shu'aib ya ba mu labari daga Zuhri Abu al-Yaman zarwaye shi tahi yawa a cikin al-Jami'u sahih game da Shu'aib daga Zuhri akhbarana Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqas an Sa'd daga Sa'd yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah mai tsira da amincin Allah a adara hadan ya ba wasu jama'a wa Sa'd jalisun ya ba su dukiya ma'ana Sa'd kuma yana zamani fataraka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wani mutum Sa'd kin nan yana gani Sa'd yace huwa a'jabuhum ilayya mutunan kuma ya hiburge ni ma cikin su fa qultu he nace ya Rasulullahi ya ma'aikin Allah malaka an fulan me ya gama ka da wani yace fa wallahi inni la arahu mu'minan ni ina ganin shi mummuni ne ga dukiya ce ta samu kana raba ma jama'a jikin mummunai kuma musulmai kuma naga ka ba ma jama'a da dama wani shi dai ka hana mishi ni kuma cikin sa nahi ganin shi ma mutunan kirki ya akai fa qala sai annabi yace au musliman ko dai musulmi dai yace mu'mina ina ganin shi a matsayin mummuni ne qala sai yace au musulmi kali suma fasakattu qalilan yace he na kyale shiru dan kadan suma galabani ma a alam minhu sannan sanin da nan mushi na kirki da mutunci yarin jaye ne fa utuli maqalati na koma dai zuwa ga magana ta ga annabi nace ya ma'aikin Allah ka ba jama'a kaman cewa ne hukumin mummuni ne fa qultu malaka an fulan me yasa ka mai sha'an wani yace fa wallahi ni la arahu mu'minan ina ganin shi mummuni ne sai annabi yace aw muslimu ko dai muslimi kenan ga yake nuna cewa akwai bambanci yace fasakattu qalilan na kyale dan kadan summa galabani ma alamin kuma dai sanin da nan mushi na kirki da imani yarin jaye ne fa utuli maqalati na koma zuwa ga magana ta wa ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma dai zuwa ga abin da ya faɗa cewa aw muslima summa qala yace ya sa'ad ya kai sa'ad inni la'udi ar-rajulan ni ina ba ma mutun dukiya wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu wanin kuma na ishi san shi ma sama da shi khashiyata an yakubahu Allahu fi an-nar dan gudun ka Allah yake hudda shi a cikin wuta wanda ban ba kin bani ma na hisan shi amma wannan na bashi dan saboda na rena imani shi marorin marorin imani ne ina tsamo shi ne dan kai fada cikin wuta ma'ana ta'alifan liqulubi liqalbi dan jayo zuciye shi ne shigo cikin musuluncin da ƙarshi kuma wannan na san cewa ya riga ya shigo bai da wata matsala ko an bashi ko ba a bashi ba dan wannan yazo ba rawahu yunus wa salih wa ma'mar wa ibn akhi zuhri an az-zuhri ince munasabar wannan hadisi ya imam al-bukhari shi ma guri bi ya huddo shi bayan wannan gurin shine na farko munasabar hadisin wannan da tarjuma zahiri ne shine cewa duk wanda ya bayyana musulunci kai zahirin shi ka sani baka san batinin shi ba ma'ana imani wani abu ne na zuci baka san shi baka kira shi dai da musulmin shi tunda musulunci da imani in an gama su imanin akwai bambanci ba imani ba kawai shine wanda zai imani da arkanul imani as-sitta ba ba shi ba ake nihi anan imani wanda yake na cikin zuci wanda yake ya kumshi ayyuka da zama mutun nagari da kiyaye dokokin Allah da gurgurdan yarda da Allah da manzon sallam da abubuwa na musulunci da suke cikin zuciyar mutum kenan annabi yana nihin kai baka shiga zuciyar shi baka sani ka kira shi da musulmi ka kai hukuncin da cewa mummuni ne musulmi shine kawai wanda ya kayyaba da mai kauya a zahiri ya bai kauya ya yarda kuma ana ayyuka na zahiri dai imani kuma ya shahi ayyuka na batini wannan in suna tare kenan in kuma sun rabu musulunci ya kumshi imani imani ya kumshi musulunci in sun rabu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam suna game sai yake abun gakin shi ce cikin wannan hadisin na fa'ido akwai fa'idodi da dama akwai cewa imani da musulunci akwai bambanci kuma cewa a yanke bai kamata ba a yanke ma mutun da cewa mutun ne mai imani cikakken imani a ce mishi mu'minan sai dai ka kyautata mishi zato yace amma yanke zato cewa dan aljanna ne ko dan wuta ne min babu aula tunda wannan imanin ma an hana ka yanke mishi ka ce mai imani ne kuma yake cewa Hafiz Ibn Hajar wannan akwai raddi ga murji'a wajen wadatuwar su game da imani cewa nuduqin lisan ne kawai da halshi idan mutun ya faɗa kawai mummuni ne kamili a cikin shi akwai halaccin tasarrufin shugaba cikin abubuwan da suka dace ma'ana wani ya kama abin da yake muhimmanci wani lokacin zaka ga shugaba ya aikata kaza ka rika zargin shi akan me yasa yake kaza me yasa bai yi kaza ba shi kuma ya san maslahar da ta sa ya kiyaye wannan sama da kai in ka tambaye shi kuma sai maka bayani shine nan sa'ar ta faru da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin shi akwai halaccin neman ceto neman kamun kafa wajen shugaba ga abin da kake ganin halaka ne kana ganin wani ya cancanci wani abu ka je wajen shugaba ka ce a taimaka ma wani da kaza shine sa'ad yayi ya nemo a ba ma wannan mutunan kuma da kokarin fadakar da karami wanda yake na kasa da sanin cewa da ya san cewa abinda na gaban shi zai aikata yana da wani ilimi sama da shi kuma akwai halaccin muraja'a komawa magana ga wanda yake na gaba kai naci akan cewa ni dai ina ganin aika za ba fuska ilzami muka ce dole sai an yi a ka nuna mishi cewa ni dai ina ga da an yi kaza da hida cewa shine sa'ad yayi ta komawa wannan shine kadan daga cikin fawa'ir din da suka shahi wannan hadisi sai babu na 20 shine babu ifsha'i salamu min al-islam baban dake bayanin watsa sallama sallama ga yan uwa yana daga cikin musulunci yana daga cikin ayyuka na musulunci wa qala ammar ammar yake cewa salasun man jama'a hunna abu guda uku duk wanda ya hada su kenan wannan hadisin yan uwa mi zan mu kira shi mi zan mu kira shi kawai cewa wa qala ammar makku kuma akwai doriya akan wannan mauqufi da ammar ibn yasir ai sahabi ne kuma doriya akan haka mu'allaq ne saboda bukhari ai bai ruwaya ba daga ammar shi ba tabi'i bane kenan ya hazafe dukkan sanadin kawai cewa qala ammar sai dai kuma da ya kashi bi sigatul jazm cewa qala kawai yayi nunin cewa sahihi ne bai yadda wata kura ko daya amma rake cewa salasun abubuwa guda uku man jama'a hun duk wanda ya hada su faqad jama'a al-imani ya hada imani al-insafu min nafsika yi makan ka adalci wa bazlu salamu lil alam kuma da shinhuda sallama ga duniya wa infaqu min al-iqtar kuma da ciyatarwa lokacin da mutum ba ya da shi lokacin da mutum ba ya da shi kuma yi kokarin dan abin da yake karhin ya bada wannan yana daga cikin abubuwa guda uku da in mutum ya hada ima ya hada sufofi na musulunci Al-Imam al-Bukhari anan ya sauya hanya ta wannan hadisi wancan hadisi wanda zai zo gaba wannan magana ta Ammar ibn Yasir Allah ya rada shi ɗaya ne daga cikin sabiqun a cikin musulunci Al-Imam Ahmad ya huddo wannan hadisin cikin Kitabul Iman ta hanyar Sufyan al-Thawri Ahmad ibn Hanbal wanda Yaqub ibn Abi Shayba huddo shi a cikin musnad din shi kenan hadisi ne dai wanda yake tabbatacce wasu da tattaun hadisin sun sadar da sanadin shi Abu Zinad yake cewa yake da wani shi yake cewa innama kana jama'a salasa mustaqmilan liman yace abinda yasa wanda ya hada wannan abubuwa guda uku ya cika imanin shi li'anna madaruhu al-iyada saboda dukkan musulunci akan wannan abubuwan yake kewayo li'anna al-abda idza tasaffa bil insaf lam yatruk li mawlahu haqqan wajiban alayhi illa addahu idan bawa ya cika adalci to zai kasance haƙin Allah dake kan shi duka ba zai bari ba sai ya bada kuma ba zai bar ba wani abin da Allah ya hana shi sai ya hanu wannan in yi haka ya hada rukunan imani duka ba da sallama kuma ga jama'a ya tattara makarimul akhlaq da tawadu'u da kaskantar da kai da nihin rena mutane da rishin rena mutane kuma da kokarin hada kan jama'a da hada wannan soyayya tsakaninka da mutane in kana yawan musu sallama kuma ciyatarwa lokacin da mutum yake cikin kunci ya kai karshe wajen karamci dan saboda idan ya bada lokacin da yana buƙatar abin dan kadan gare shi yana buƙatar shi kuma ya bada to in babu aula a cikin Allah ya yalwata mishi ciyatar kuma ciyatarwa ga ta kame da iyallai da yace kawai ciyatarwa kenan ba iyallai kadai ba da gidanka da iyallanka da bako da wanda yazo ziyara da dukkan wanda yake da cikin buƙata hadisi wannan hadisin da ya kawo kenan a matsayin mu'allaq Hadisi na 28 an Imam al-Bukhari da sanadi muttasil zuwa gare shi yake cewa haddathana Lais haddathana Qutaiba Qutaiba ya bamu labari haddathana Lais Lais ya bamu labari an Yazid ibn Abi Habib an Abi al-Khair an Abdullah ibn Amr anna rajulan cewa wani mutum sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair wani musulunci yake al khair kala tud'imun ta'am ka ciyatar da abinci wa tuqri as-salam ka karanta sallama ma'ana ka yi ma wani sallama alaman arabta wa man lam ta'rif kan wanda ka sani da wanda baka sani ba hadisin ya gabata nan gurin cewa ka abin da yake nihin mahallu shahir shine kanaka wa taqra'u salamu ala man arafta wa man lam ta'rif tunda babin ummu nura ai cewa babin ifsha'i salamu min al-islam wa sallama yana daga cikin musulunci to nan gashi an ce taqra'u salamu ala man arafta wa man lam ta'rif shine mahallu shahir kin hadis hadisin ya gabata amma nan al-imam al-bukhari ya sauya hanyar shiga mi da wanda ya bashi shirin saboda yana nihin a fa'idan ta huskar sanadi a can baya wanda suka bashi hadisin daga Lais ya saba su kuma yana nihin yawaitar da hanya can baya ba daga Qutayba ba Qutayba ba bashi hadisin ba amma nan gurin sai ya sauya shi kamar yadda yake al'ada shine bai tikrarin hadisi in babu wata fa'ida isnadiyya a ciki kaga ya maimaita hadisi a gurare da dama zaka ga maimaita hadisi to amma akwai wannan a ciki fa'ida isnadiyya koda matani ya zo dai shi nan yana daga ciki babu na 21 cikin kitabul iman baban da ke bayanin kufranul ashir kahurce ma abokin zama ko kufrun duna kufr kuma da wannan kahurcin da bai kai kahurci ba bayani akan shi yake cewa Allah ji kanshi fihi ana abi sa'id al-khudri a cikin shi akwai bayani hadisi da yazo daga abi sa'id al-khudri daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake al-imam abubakar qadi abubakar yake cewa ibn al-arabi ma'ana me sharhin ya al-jami'u at-tirmizi dan malikiya ne mai ahkamul qur'an tafsirin qur'ani shi yace muradul musannif abinda bukhari yake nihi anan shine ya bayyana cewa da'a dukkan su sun ana kiran su da imani ai baya yayi ta kawo mana kaza yana daga cikin imani kaza yana daga cikin imani to kuma nan kuma sai kawo maka cewa kuma saban Allah ana kiran shi kahurci kamar yadda aiki an kira shi musulunci to saban Allah ana kiran shi kahurci amma ba kahurcin da zai hudda mutun daga musulunci ba yace kuma an ambaci nin kufranul ashir abubuwa da dama an kira su kazaminal kufr amma bukhari sai kawo cewa kufranul ashir kahurce ma mace ta kahurce ma abokin zaman ta mijinta ma'ana me yasa yake bance shi da shi daya duk da nau'uka na bijire ma da'o'i na Allah da yawa ne amma sai aka zabi na mace kare bukhari ya zabi na mace yayi ba sunan baban da shi yace dan saboda yana daga cikin manyan zinubai wanda suke daƙiƙai wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da a ce zan umarci wani yayi ma wani sujada dan saboda girman haƙin shi to da na umarci mace ta yi ma mijinta dan saboda girman haƙi to tunda haƙin ta ya kai haka idan har ta kahurce ma mijinta to wannan ya kai matsayin da ita ma ya kamata a kulla baban da ita shine al-Imam al-Bukhari wanda ba ita ba sai su biyo bayan ta sai su shigo karkashin hukuncinta wannan da ya rawaito hadisin nan daga Abi Sa'id al-Khudri da Abi Sa'id al-Khudri an rawaito shi a matan ba kuma fa'idar wannan abinda al-Imam al-Bukhari yake so hanya ce ta zama daya yawa kamar wancan baya ai mun ce duk lokacin da al-Imam al-Bukhari ya maimaita hadisi to akwai sabani cikin sanadi an samu sauyi cikin sanadi koda matani ya zo dai bai tikrari mara fa'ida to nan gurin guje ma tikrari mara fa'ida hadisin ta hanya ɗaya ya zo mushi kuma ya kawo shi dama cikin aljami'u sahihin kenan ba sai ya maimaita kawo shi da shi da sanadin shi ba kenan sai ya ce a cikin mas'alak akwai hadisin da Abi Sa'id al-Khudri ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin aljami'u sahihin ba yana maimaita maka shi ba dan saboda maimaita batta da fa'ida ba zan yi tikrari ba tunda ta hanya ɗaya ya zo mini inda kaga ya huddo shi irin wannan ta samu ya huddo hadisin duka da sanadin shi ya maimaita to da kowa ta dalilin da yasa da kai litibasin da yake gudun ka wata rikitarwa ta samu amma nan da yasan babu wata rikitarwa kawai sai huddo shi ya ce yake su zawo shi da sanadin shi ga baki daya ne nuna cewa hanya daya a cikin kitabul haid ne ya kawo shi al-Imam al-Bukhari inda yake hadisin da yake cewa hadisin da yake cewa na Abu Sa'id shine hadisin da annabi sai yake cewa ta tasaddaqana ku yi sadaka dan saboda ni na ga mafi yawancin ku ɗan wuta ne suka ce dan miya ma'aikin Allah yace ta kusurnal la'an kuna yawaita la'anta wa takfurnul ashira kuna kahurce ma abokin zama wannan hadisin shine al-Imam al-Bukhari yake nihin akwai hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri amma a wannan gurin ba za a kawo shi ba he can zuwa gaba nan gurin kuma za a kawo wanda ya dace da shi wanda ba tikrarin sanadi bane za a yi dan saboda ya tabbata cewa bai maimaita hadisi sai inda wata fa'ida sanadiyya wanda zai kawo nan shine حدثنا عبد الله حديثنا 29 yake ce حدثنا عبد الله بن مسلمة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار An ibn Abbas kala kala annabi sallallahu alaihi wasallam uritun nar an nuna mun wuta a maharki fa iza aksaru ahliha nisa sai ga mafi yawaicin yan cikin ta mata ne yakfurna yace suna kahurcewa kila sai aka ce ma akin Allah ayakfurna billah Allah suke kahurce ma kala sai annabi yace yakfurna al-ashir suna kahurce ma abokin zama ma'ana mijin su wa yakfurna al-ihsan suna kahurce ma kyautatawa walau ahsanta ila ihdahunna da ka kyautata ma ɗaya daga cikin su addahar tsawon zamani summa ra'at minka shay'an sanan ta ga wani abu na kuskure tare da kai qalat sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qad ban taba ganin alkhairi tare da kai ba wannan shine kufranul ashir inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nihi wanda zaka yi ma alkhairi mai yawa ayi ta mishi amma an kuskure ya samu so daya ya rihi duka wancan alkhairin wanda Allah madaukin sarki kan shi da wannan mu'amala yake mu da ba wanda zai sha Allah madaukin sarki yana duba da bangaren da alkhairin yayi yawa sai maka mu'amala da shi wanda wannan yana daga cikin kuskuren da ba mata ba yanzu ake cikin shi sosai da yawa mutun yana alkhairi mai yawa shekara zai yana ta alkhairi amma so dai in yayi sharri ba a rumtse ido wannan sharrin shi zai rihe duka alkhairin me yasa dan saboda zakatan na mutane sun riga sun lalace a sharrin aka hi nema sharrin ake kauna zakatan sharri suke nema wanda magabatan mu ba haka bane in wani yayi kuskure kokari suke su binne shi kan wani mai shi su sai ta iyayen su su ba shi kariya kan wani mai shi su rihe abun dan saboda wani mutumin kirki kamar shi mun ji mutumin yana kaza amma dan saboda wannan dan abun kadan kanmu ma bari a ji haka magabata suke yi kuma nan mutabaka hadisin da tarjuma zahira ce ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira kahurci amma sai aka tambaye shi Allah suke kahurce ma yace a suna kahurce ma abun abokin zama ma'ana kufranun ni'ima ni'imar da aka yi musu suke kahurce ma suke butulcewa a maka aka ga baka ganin an maka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace sababin da zaman na mafi yawaicin yan wuta hadisin wannan al-imamu al-bukhari ya kawo shi a waje guda biyar wannan na shidda kenan babu na 22 babul ma'asi min amr al-jahiliya baban dake bayanin cewa saban Allah lamari ne na jahiliya wala yakur sahibu abirtikabiha illa bishirk amma wala yakaffar sahibu amma ba a kahurtar da mai shi mai aikin sabo sai in ya hau ya aikata shirka in ba shirka mutun ya ba za a kahurta shi saboda sabo kamar yadda zan mu ga suwane ne bukhari yake son yake yi ma raddi ni kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ma sahabi innaka mar'un fi kal jahiliya lalle kai mutun ne wanda akwai jahiliya a cikin ka akwai sauran jahiliya tare da kai zan muga sauran bayani akan shi wa qaulullahi ta'ala da fadar Allah madaukin sarki duka wannan al-imam al-bukhari kalkashin baban ne innallaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafarta an yi shirka da shi amma yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta abinda bai kai haka ba liman yasha shi ma ga wanda yaso ma'ana yana karkashin mashi'a shi hadisi na 30 al-imam al-bukhari Allah ji kanshi da sanadin shi muttasil yake cewa haddathana sulaiman ibn harb haddathana shu'ba an wasil al-ahdab an al-ma'rur qala laqitu aba abazar bin rabza yace naga abazar al-gifari bin rabza wa alayhi hulla tare da shi akwai wani ado kawa wa ala gulamihi hulla kuma tare da yaron shi shi ma bawan shi akan shi akwai kawa ado fasa'altuhu an zalik sai na tambaye shi game da haka ma'ana adan shi da adan baran shi bawan shi ya zo daya babu bambanci kamar yanzu ka game gida alhaji ne guda kuma da shi da baran shi mai mishi tsaro mai mishi dako kayan sa daya ya sa shadda ta shiga 50 shi ma bawan haka nan ta shiga 50 ka tambaya ka ce menene yasa yace inni sababtu rajulan ni na taba zagayya da wani mutum fa ayyartuhu bi ummihi na ayyara shi na aibanta shi da ma'aihiye shi ruwaya ta bayyana ce mishi ya binta sauda ya kai dan bakan mace fa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya abazar ya kai abazar a yartahu bi ummi ka muna nashi da ma'aihiye shi yace innaka mar'un fika jahiliya lalle kai mutun ne wanda akwai jahiliya tare da kai nan shine wajhu shahir inna al-imam al-bukhari ga aikin sabo annabi ya kira shi da cewa akwai jahiliya tare da kai yace ikhwanukum yan uwanku ne qawlakum Allah ya sa ya auza ya hauda ku busan su yace ja'alahumullahu ta'ala ta aidikum Allah ya sanya su kalkashin hannunku faman kana aqu duwanda dan uwan shi ya kasance ta hata yaddihi a kalkashin hannun shi faliyu da muhimmin ma ya akuli ya ciyatar da shi da abin da yake ci abin da ka ci shi ma ka dauka ka bashi ba ka ci abinci mai kyau ba shi kuma ka dauko wani jigarin abinci ka bashi wali albisu min ma yalbas yace tuhatar da shi da abin da yake tuhataro kayan da kasa shi ma ka samu shi nan shine Abu Zar yake ni ga hadisin da ya sani bawa na kayan da nasa shi ma sai nike samu shi ga annabi ya ce ka samu shi irin abin da kasa kaka yi bambanci dan musulunci bai san girman kai da rena wani koda kana sama da shi yace wala tukallifuhum ma yaqdum kada ku kallafa musu abin da yake karhin su na aiki dan yana bawa ka azami shi ayyukan da suka yi karhin shi yace fa in kallaftumuhum idan kun kallafa musu kuma aikin da yake karhin su fa ainuhum ku kama musu in kun azami musu a matsayin su na bayi aikin da yake karhin su ba zuwa zakai mai gira kai kwance ba a inuwa a ka kama mishi tunda aikin ya yi karhin shi in daidai shine kasa shi ko kuma ka kawo wani wanda zai kama mishi maka bashi ba ayyukan da suka yi karhin shi anan al-Imam al-Bukhari yana nihin cewa kahurci anan gurin da ake nihi kahurci bai hudda mutun daga cikin musulunci amma ayyukan sabo idan mutun yana yin su ana kiran su da cewa yayi aiki na jahiliya anan kuma al-Imam al-Bukhari abin da yake nihi raddi ne ga khawarij wanda suke kahurtar da mutun da zinubi kawai duk wanda yayi zinubi ko sabo ko mutun shan giya yayi ko kaza kawai kahuri ne ya kahurta yace abin da yake musu raddi wai firma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abin da duk bai kai shirka ba kenan kowane sabo ya shiga inda kahurci ne an ce za a gafarta shi duk abin da bai kai shirka ba Allah madaukin sarki yana gafarta shi Ibn Battal Allah ji kanshi mai sharhin Bukhari yake cewa abinda Bukhari yake nihi nan shine raddi ga masu kahurtar da musulmi da zinubi kamar khawarij suna cewa duk wanda ya mutu akan yana sabo dan wuta ne kuma har abada zai dawwama aya tana musu raddi ita ce wannan da al-Imam al-Bukhari ya kawo ya kawo hujja da ita rabza guri ne biyar rabza a guri ne yawa hadisi ɗaya cikin babin ba mai da sanin hadisi na 31 da sanadi muttasil zuwa ga al-Imam al-Bukhari Allah ya rada shi yake cewa haddathana Abdurrahman ibn al-Mubarak haddathana Hammad ibn Zaid haddathana Ayub wa Yunus an al-Hasan kenan nan da Ayub irin na can baya ne da Bukhari ya aikata da Ayub da Yunus dukkan su malami ɗaya ya ba shi ne al-Ahnaf ibn Qais kenan Bukhari sai hada su a guri ɗaya yace dukkan su daga wani suka amso shine Ahnaf ibn Qais kala sai yake cewa zahabtu li ansur hadha ar-rajul na tahi in taimaki wannan mutum yana nihin Ali ibn Abi Talib a cikin yakin da ya abku yace falakiya ne Abubakar sai Abubakar ga mu da ni fa kala yace mun aina turid ina kake nihin tahiya kurtu sai nace ansur hadha ar-rajul zan tahi in taimaka ma wannan mutum yana nihin Ali ibn Abi Talib kala sai yace irji koma fa indi ma'ana yana so yaje shiga cikin yakin da aka ya faru yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah mai tsira da amincin Allah yana cewa izaltaqal muslimani bi sayfayhima idan musulmi bi suka gamu da takubban su guda biyu falqatul wal maqtul fi an-nar da wanda aka kashe da wanda yake san wuta za su fa qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah hazal qatil shi wannan mai wanda yake kisa mun galahin shi to fa ma balal maqtul wanda aka kashe kuma menene lahin shi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kana harisan ala qatil sahibihi shi yana mai kwadayi akan kisan dan uwan shi suna yaki ya kashe shi shi ma bai samu dama bane shi ma da ya kashe shi kenan wannan niyyar da ta sa ta shi ma yana da niyyar kisan dan uwan nashi dama ce bai samu ba sai wannan ya bada damar da shi duk hukuncin su daya kenan nan niyyar ta yi mishi tasiri sabanin da ace shi yana gudu ne ya kashe shi wannan bai da lahi shahada ma yayi Ahnaf wannan magana da Ahnaf ibn al-Qais yana nihin zai hutai je taimaki Ali ibn Abi Talib tare da wanda suke yaki da shi a yawmul jamal sai Abubakar ya hana shi kuma ya komo wannan hadisin da aka gama mishi cewa umumi ga dukkan wasu musulmai da suka hadu akan shi kan shi Abubakar da ya mishi hujja akan wannan hadisin ba yana nihin a irin wannan yakin ba ake dabbaka hadisin a ya gama mishi hadisin ne ya bashi shi a matsayin umumi dan saboda ya kashe hutuna ya kashe wuta hutuna amma hadisin da ya istidlali da shi a nan gurin ba wai dan gurin shi bane ba yayi mishi istidlali da shi dan saboda wannan yaki ne wanda na akwai tawili a ciki na yawmul jamal akwai tawili a cikin shi wanda yana ganin wannan sune a bisa gaskiya shi kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana tsakanin su hadu kowa yana kokarin ya yake dan uwan shi wanda babu wani tawili a ciki abu kuma Abubakar sai ya yarda da sai ya kama shi wannan hadisi shi kuma ya yarda da shi dan saboda kashe hutuna yace amma in ba haka ba wannan hadisin yana nihi ne cikin masu yaki wanda babu tawili a ciki kawai haka ne suka kirkiri yakin su wannan kuma umumin hadisin sai ya zama na wannan khas ne shi kuma ya mishi hujja da umumin hadis amma bai tsaya ba sai bai san hutuna sai Ahnaf ibn Qais ya koma da ya ga Abubakar ya tsananta akan abun har ya kawo mishi wannan ya kawo mishi wannan dalili amma kuma a ciki daga baya komawa ya koma ya ji an yi da shi bayan ta ya san cewa wannan hadisin da ka kawo mini ba gurin shi bane ba amma bana tsaya ba a girmanka mu tsaya muna gardama dan saboda gardama cikin addini abu ne naki ba a san shi al-Imam Abu Dawud da Allah ji kanshi ya hudo hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana za'imun bi baitin fi rabdil jannati liman taraka al-jidala wa in kana muhiqqan ni na amince na lamince da gida ka ta faran gida a cikin tsakiyar aljanna ko wasatul janna a wata ruwaya ga duk wanda ya bar jayayya cikin addini ko da shi yake da gaskiya addini Allah madaukin sarki ya hana jayayya ana so tattaunawa cikin fahimtar juna ba cikin gardama da jayayya ba nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi